Shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar ta PDP Tony Anini ya ce suna zagayen jaha-jaha ne domin sasantawa da shugabannin jam'iyyar ta PDP domin daidaituwar al'amura da suka yamu tsema jam'iyyar a baya.
We are going from state to state to consult with PDP leaders and to discuss sincerely and honestly how to move forward.
Ya ce muna bi jaha-jaha ne domin sasantawa da shugabannin jam'iyyar ta PDP da kuma tattauna gaskiyar al'amari ta yadda za a ci gaba. Gwamna Babangida Aliyu dai da ake ganin yana cikin 'yan sahun gaba na yi ma jam'iyyar ta PDP shirin kota kwana ya mayarwa 'yan kwamitin martani da cewa.
So none of us, and I'm speaking for majority of us, will not jump the gun, and I believe that the party will also not push us away.
Ya ce ina magana ne a madadin mafi yawa daga cikinmu ba za mu tsallake jam'iyyar ba, kuma mun yi imani jam'iyyar ba za ta yi waje da mu ba. Dama dai tuni wannan kwamiti ya ziyarci gwamnonin Kano da Jigawa a kokarin dinke wannan muguwar baraka da ke kokarin ruguza jam'iyyar ta PDP. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.